Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Najeriya sun ce sun kubutar da wasu 'yan mata biyu daga cikin matan da mayakan Boko Haram suka sace shekaru 9 da suka gabata. 'Yan matan waɗanda yanzu shekarunsu 26 na daga cikin ɗalibai 276 da aka sace a makarantar Chibok a watan Afrilun 2014. Ɗaya daga cikinsu, a cewar kamfanin jaridar labarai na AP, ta dawo ɗauke da ɗaya, yayin da ta biyun kuma ta haifi ɗanta na uku kwanaki kafin a kubutar da su. Duka matan an yi musu auren dole ne yayin da suke tsare a hannun mayakan, a cewar Major General Ibrahim Ali, wanda ke jagorantar dakarun na Najeriya a yakin da kasar ta kwashe sama da shekaru 10 tana yi a arewa maso gabashin kasar. An ci gaba da gwamza fada a yinin jiya Juma'a a Khartoum, babban birnin Sudan, duk da matsayin dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin bangarorin da ke takaddama da juna. Rahotanni sun ce dakarun Sudan da na mayakan RSF duk sun da kufa wajen ganin sun karbe ikon tsakiyar birnin da wasu muhimman wurare da ke kusa da fadar shugaban kasa da kuma haikwatar sojin kasar. Hakan na faruwa ne yayin da 'yan Najeriya da ake kwashewa daga birnin na Khartoum suke ci gaba da isa Masar, wacce ta ba Najeriya dama ta kwashe jama'arta ta hanyar bi ta kasar. Fatima Bukar Barama na daga cikin ɗaliban Najeriya da suka samu isa ƙasar ta Masar bayan da aka kwaso su daga Khartoum.
Well, gaskiya mun sha wahala kafin mu tsallako mu tawo inda muke, saboda mun yi tafiya ba ta kwana ɗaya ba, ba ta kwana biyu ba, tafiya ce ta kwana takwas, wanda muka fuskanci matsaloli da dama. Ba abinci mai daɗi, babu banɗakin da za ka yi amfani, ba gurin kwana mai daɗi, amma alhamdulillahi mun tsallako mun tawo, yanzu muna cikin Egypt. Mun samu an mana tarba mai kyau daga ambassador da matawagarsa gaba ɗayansu sun karɓe mu, mun samu abinci, mun ci, mun samu wurin kwana mai kyau. Alhamdulillah, yanzu hankalinmu ya kwanta, muna jin kamar tamkar mun zo gida.
A nan Amurka kuwa, shugaba Joe Biden ya ba da umarnin a saka takunkumi kan waɗanda suke kawo tarnaƙi a yunkurin mayar da ƙasar ta Sudan kan turbar demokuraɗiyya. Takunkumin zai shafi waɗanda ke hada-hada kuɗaɗe zuwa asusun duk wani da ake ganin yana cikin masu yin ƙafar baya ga tsarin na demokuraɗiyya a ƙasar ta Sudan. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta cire cutar COVID-19 a matsayin cutar da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a duk faɗin duniya. Wannan sadarwa da WHO ta yi a ranar Juma'a ta shata ƙarshen annobar cutar ta coronavirus, wacce ta sa aka ɗauki matakan kulle, ta kassara tattalin arzikin duniya haɗe da halaka miliyoyin mutane. Sanarwar har ila yau na zuwa ne shekaru uku bayan da hukumar ta lafiya ta ayyana cutar a matsayin wacce take buƙatar a ɗauki matakan gaggawa, lamarin da ya jefa fargaba, shakku da zargi a duk faɗin duniya. Kodayake jami'an hukumar sun ce duk da cewa an cire cutar daga wannan aji na cututtuka masu buƙatar ɗaukar matakan gaggawa, har yanzu cutar bata gushe ba. Suna masu cewa an ga ƙaruwar cutar a kudu maso gabashin Asiya da kuma gabas tsakiya. Da buɗe cutar ce dubban mutane na mutuwa a kowane mako, sannan miliyoyi na fama da burbushin mummunan tasirin da cutar ta bar musu.
This virus is here to stay.
Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yake cewa ƙwayar wannan cuta ta zo kenan, ba za ta tafi ba, tana nan, tana kisa, tana kuma sauyawa, inda take fitowa ta nau'uka daban-daban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban sojojin haya na Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya yi gargaɗin cewa zai janye daga birnin Bakhmut a ranar 10 ga watan Mayu idan hukumomin Moscow ba su tura musu makamai ba.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Yeah. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Da za ku ji na ce na gwamma an tashi lafiya, sai dai a yau din nan ba na gwamma nake tare da shi ba, ina tare da amaryar Sasha Hausa, sabuwar ma'aikaciya da yau za ta kasance ranar ta farko ta magana a murya Amurka kai tsaye. Ina tare da
Hawa Sharif.
To malama Hawa, barka da zuwa Amurka, barka da shigowa iyalin Sashen Hausa na murya Amurka, barka da shigowa shirin A Bari Ya Huce.
Barka ka dai jama'an masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkan mu da warhaka.
Da fatar
ina farin ciki kasancewa tare da ke a wannan zaure naki mai tarin albarka za a ce, kuma maganin hawan jini.
Yawwa, haka ce shiri mai farin jini, maganin hawan jini ko?
Na'am.
To madalla, barka da shigowa wannan shiri. Zuwa an jima kaɗan, masu saurare za su so su ji ko wace ce Hawwa Sharif, kamar yadda na ce amaryar Sashen Hausa na murya Amurka. To amma kamar yadda muka saba, Hawwa, kafin mu je wannan bangaren, za mu fara da miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci.
Na'am.
Za mu fara da waɗannan aurayraki da muke da su yau din nan. Ana aurayraki a Malumfashi, a Zamfara, a Adamawa, to sai inda kika zaba.
Lalle kam zan fara zuwa garin mu zan fara zuwa
inda kika fi wayo.
To
madalla, to shikenan, to bari mu faro a Malumfashin kamar yadda kika faɗa. Wannan auren ɗan mu ne, wato shi Mustapha Dauda, iyalan gata ɗan Juma Dauda, Jefi da kuma na Musa Bature. Jefi suke gayyatar ƴan uwa da abokan arziki, ko kuma su ne ake wa suke aurar da ƴaƴansu a yau din nan. Wato Mustapha Dauda da kuma amaryar shi Murja Musa Bature, za a yi wannan auren ne kamar yadda muka faɗa a yau din nan da ƙarfe 10 na safe a Ekuwa Hausa BCJ Huntuwa, kamar yadda muka faɗa da ƙarfe 10 na safe. Sai kuma mu tafi jihar Zamfara, inda iyalan marigayi Alhaji Abdullahi Mai Kano Jangebe suke aurar da ƴaƴansu, wato Aliyu Shehu Abdullahi da amaryarsa Ubaida Sabiu Mai Kano, wanda za a yi shi ma a yau din nan da ƙarfe 12 na rana. Za a yi auren ne a gidan Alhaji Shehu Abdullahi Tarakin Jangebe, wanda yake Jangebe a ƙaramar hukumar Talatan Mafara, ko? Jihar Zamfara. To madalla, to sai kuma wannan aure shi kuma muke taya murna ga iyalan Alhaji Baba Kano Aliyu Jada una daura auren ƴaƴar su Barista Bilkisu Baba Kano Aliyu da angonta Dr. Abdulrahman Bello wanda za a daura a yau shi ma asabar din nan an jima kadan kenan da misalin karfe 11 na safiyar yau a Agga Islamic Center lamba 46 Abdullahi Bashin Street Jimeta Yola Jihar Adamawa to Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a dai ya ba waɗannan aure da ke duka Hawwa in kika lura za a yi na shi Mustafa da Murja yawa da karfe 10 na safe sai mu tashi mu tafi Adamawa wanda a daura auren ita Barista Bilkisu da Dr. Abdulrahman da karfe 11 na safe sai mu taki shiga mota
za mu iya
dukan su uku sai in Allah ya
yarda
sai mu shiga mota sai zamfara mu tafi
yawa
sai jangebe inda za mu shiga mu tafi auren Aliyu Shehu Abdullahi da Ubaida Sabiu to auren rakin nan
gaskiya akwai hidima
akwai hidima duk ana Allah ya bada ikon zuwa da Allah yawa an yi adace ya bada zaman lafiya da
hakuri
yawa mutuka raba
takalmin kaza
yawa gaishen sada zumunci
na'am
to gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abar ya huce zuwa ga Mustafa Abdu Buti daga jihar Difa jamhuriyar Niger wanda yake gaida mika ga sakon gaisuwa ga Usman Abdu Mani Buti da Gabto Abdu Buti da Abdulrahman Abdu Buti sai Jibrin Abdu Injiniya Buti da Alhaji Maina Basawa Buti sai Alhaji Abdu Mazaunin Libya da Musa Maina Badilwa Bukar da bako umara kaldilwa bukar da fatar an tashi lafiya to Hawa tunda kece bakuwa ina jin kece za ki
ce amarya kuma
ai kece ayo amarya ba ta laifi to Hawa amarya ba ta laifi to na hakikanta cewon kina da dimbin gaishe gaishe ga yan uwa da abokan arziki da kika baro a Najeriya
gaskiya akwai su da suke je na danyi hikima saboda ba na son yi laifi ya ce yau da matan da ana wani lokaci ne na bikin iyaye mata
sai
zan gaida da iyaye mata da gogoni na da duka da irin
wato madalla
Allah ba shi saura sai in yi jam'i dan kan yi laifi
to madalla
to ina farko ina godiya da wannan dama da kika bani anti Grace domin mika sakon gaisuwar fata alheri ga farko ga iyaye mata kamar da nace akwai mama na Hajiya Fatima Juma Abdulaziz Malam Fashi uwar gandun gunduma Ragasa akwai anti na ambassada Dr. Fatima Muhammad Gwani da aka fi sani da mama GMD da aminiyarta kuma yar uwarta Hajiya Aisha Ellema dukansu da ke kuma si Crescent a Abuja sai kuma Hajiya Ma'u Farfa da Malam Fashi ita ma mama na ce akwai Hajiya Ladidi da ke dan Rimi ita ma a Malam Fashi akwai Hajiya Juma Saulawa a Katsina akwai anti Dina ita ma a Malam Fashi akwai anti Jummai Abubakar Sadiq ita ma tana Katsina akwai Hajiya Halima Muhammad Ibrahim da ke Jabi Road a Kaduna da yar uwarta Hajiya Maryam sai kuma Hajiya Hawa Ibrahim Abdullahi wadda tsohon panelist ta retire daga Radio Najeriya Kaduna akwai kuma wata mama na Hajiya Hawa Saulawa wadda ita ma tsohuwar ma'aikaciya ce a Radio Najeriya Kaduna sai kuma kamar yadda nace gudun kada in yi laifi duk da dai an ce amarya ba ta laifi to amma dai a nan zan kiyaye don haka zan yi jam'i in gaida dukkan 'ya'ya da ƙanne da yayi da 'yan uwa da abokan arziki da makwabta da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Najeriya Kaduna da kuma ma'aikatan Radio Najeriya da ke ofishin mu na Abuja da ma dukkanin masu sauraro ina fatan alheri gare ku baki daya da fatan Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sada mu da dukkan alkhairansa
to amin sun ma'amin kamar yadda na faɗa tun farko a madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto da dukkan ma'aikatan sashen Hausa nan nan DC da wakilai da suke a duk faɗin duniya muna miki barka da shigowa wannan iyali
ina godiya kwarai
muna kuma miki fata alheri
godiya kwarai ina godiya Allah ya saka da alkhairi
amin sun ma'amin
na
Allah da danasa na dogewa abin da
barka da shigowa na san idan mutum ya yi tafiya yana zuwa da buhuhunan daraba
na labarai
yawwa
irin tashin da ya yi a hanya
yawwa to bari mu faro da wace ce Hawa
to kamar da kika faɗa anti sunana Hawa Sharif an haife ni a Kaduna na yi rayuwa ta tsakanin Kaduna da Zaria da Katsina kafin zuwa na nan sashen Hausa na murya Amurka ina aiki ne da Radio Najeriya Kaduna a bangaren ko kuma in ce a sashen labarai da al'amuran yau da kullum
to
takaitan takaitawa
yawwa to mun gode kwarai da gaske to Hawa zuwan ki Amurka kin ban bayani da cewa wannan ne karin zuwan ki Amurka na farko menene ya burge ki
abin da ya burge ni ko in ce abubuwan da suka burge ni din suna da yawa kuma dai na san abubuwan yadda masu sauraro za su kila sun saba da ji yanda za ka zo ka ga gaskiya a nan akwai doka akwai kuma bin dokar don ba zan ce doka kawai ba doka kusan mu ma can akwai ta binta ne ba a yi amma gaskiya a nan na ga akwai doka akwai kuma kare yancin mutum musamman abin da na gani akan hanya in kana tafiya akwai inda dole in ka zo in yanayi gari ya bar cewa ka wuce to motoci ka koma waye dole zaki ga an sai ana lablab ana binka a hankali ka wuce wani wurin ma zaka ga ba amma ce ka wuce din ba amma suke ga dubi da kanshi ya tsaya yana baka alamar cewa ai ka wuce ka wuce to gaskiya wannan yana daya daga cikin abin da ya tubrige ni don yanda komai ake yin shi bisa tsari da bin doka da oda da kuma daraja dan adam ma
to kin bayyana man cewa akwai waɗansu abubuwa da kika lura da su a cikin ƴan kwanaki kalilan da kika yi a nan Amurka kawo yanzu menene ya fi dauka miki hankali mun dan bayan office kawai muka je dake kuma naje je kin shiga kasuwa kina ne bakin gafa
jiya ne da mutum na yake ji naje na siyo wani abu a nan shagon Walmart to sai naje ne kawai ba abin da nake son sai shinkafa
to ba
abin da yasa nace shinkafa ba wai kuma dan shinkafa ce kawai ba sai ni tunanin ita ce za ta fi saukin samu saboda ni abinda na fi jin daɗi na fi tunani na marmarin in ci shine in samu ma tuwon shinkafa da miyar kuka
to ba
amma da na san wannan ba zai samu ba shi sa na tsaya a shinkafa to haka muka yi ta yawo dai har Allah ya gaje shi ne har ya kai ni wani wurin cin abinci na ɗan Chinese wai maga ko za a samu shinkafa
abin da ya fi kusa da na gida
to dai muka duba dai ban samu ba
to kamar yadda nace barka da zuwa Amurka domin anan aka ce wai Amurka tumbin giwa ba to wannan shinkafa da miyan tuwo da miyan kukan nan tuwo da miyan taushe fura aljanna da dai sauransu ba fa abin da zaki nema na abincin gida da ba zaki samu ba
da yake dai ban
jaja wato yawa da yake dai ba kowa kike amma duk abin da kike
ma mutala ina ga shi ma ya kosa lokacin shi ma dukkan mana ta hamma Yana shi tun da ya dan gari ne ya san shi ya kosa ya koma gida ya san ya tanadi nashi abin da gici. Ni ko shinkafa nake nema babu. Haka dai na hakura na jin ta abin da nan. Na saba shi tun da na zo.
To barka da zuwa Amurka to a gida Najeriya
ka. Tun da magana abinci aka yi da ya bai kamata in wuce ba tare da jaddada godiya ta gaba.
Aha.
Saboda ai tunka ne da abincin da na ci na ji daɗi. Har yau ina da ragowar kazin nan. Na sa mata yaji ina ci. Wallahi ta taimaka. Na gode ƙwarai. Allah ya ƙara girma.
Sannan ka bai da nace in da na san kina neman shinkafa an ka bai da nake faɗa. Ai da na san shinkafa kike nema.
Da na san shinkafa kike nema.
Da na shigo office ɗin nan yau da shinkafa da miyar dage-dage. To a bar ya wuce ana shan labarin santi na san kin guwo mana kunshin babu musha
ai labarin santi sun da santi ma kika ce to bari in fara da wani labarin santi da na ji shi da dadewa kuma ya dade yana bani dariya gaskiya dai ban cika san ana yawan kawo maganan fulani kakannin mu ne ba na so in ji din nan ana fadin wautar su
amma
wai wata ba plata na ce take wani gida tallan nono to da amma ta saba an saba da ita sai ta kawo tallan nono sai ta iske daidai ana kwace tuwo ta sauke nonon aka dasa aka saya dai wanda za a saya za ta tafi sai aka ce a ta tsaya mana ga abinci ana kwashewa tana dai a aka ce a to sai aka kwasa mata da aka kwasa mata sai ta ce yayi yawa a rage
tunda dai ma ga fulani da kara
sai ta a rage aka ce a annin gida ne ta ce in ta rage a ba yara sai kara ma yara miya a ce ta ce to ai fa malama tun da ta dan kauce ta zauna sai da ta cinye tuwo ta
kuma gashi ta ce a rage dama ta ce
sai ta miƙu sai to dama ita ne wadda ta bata tuwon ta lura da ta ci sai ta ce bari ci gama can nan sai ta ce wance ta faɗi sunan ta miƙo kwanan nan wanda ta rage sai a ƙara ma yara miya a kai sai ta ce ai bata san cewa wannan miya mahaukashin miya ce
mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya ce mahaukashin miya nan tun yi tashi mu kowa kwada shi ake ba dan bature tsohon kukun bature
ba ba a ce kwariya
a ba a ce kwariya
ko kwana a yanzu
mu a mun tashi kowa kwana shi ake sa mishi abinci
kuma ikon Allah gashi ana zumunci ko
to shikenan sai aka sa mana aka sa mun tuwo nace wai tuwo ya yawa na fara faɗa da ce kai wai an sa mutuwa sai ka ce wanda ya fito gona na sai a rage mun sai baban mu yake ce Allah ya ji gashi yace to in ci mana in na cin bari a kwana din dole ne ai ba dole sai na cin ne ba ne ma sai da taba fara ta da
fulani ke
ba sai ba ka ce miya ce na sauna na cike tuwo ta kunya ta kama ni na rasa
ta ci ma cin da gida ne
abin dariya sai kanwata a jimai tuna karama ta ta lura a miyu kamini karamin abdanmu sune shi nika sai a ce ya lura cewa na cinye tuwo na gosa rufe da sai ce an yi ta cinye tuwo ta yi ciwo Ece aliyata cinye tuwo
tana karami sosai.
Ina karami sosai bai ma iya magana sosai ba. Aliyata cinye tuwo ta yi ciwo ciwo. To ki ce a kaya miki mana miki.
Miki
ko shi ba. Ni ko kunya da ma kunya. Ai wa kunya ce ta da sai nace mishi kai yaron banza. Ke maka dai ban go. Ko wai ga bai ji ce wannan shi ne. Ai wa aka bushe da dariya baba ba sai ta dariya ka ce yauwa an gaura
na yi ta ba yanzu jin mun yi gara ci in aka baka abinci sai ka karba
kawai yadda
ke yauwa
ba zan cinye ba in ka cinye to in baka cinye ba dan duk
bakin ka dai kanin kwafar ka
yauwa to malama Hawwa barka da ganin ki muna ƙara miki barka da shigowa muna fata Allah ya hada kawunan mu
amin
ya ba mu nasara wannan aiki ya kuma ba mu hakurin zaman tare zo mu zauna zo mu saba yauwa
na'am ubangiji Allah ya tsare mu ya sa mu zauna lafiya kuma ya ba mu ikon yi muku biyayya ya kamata da kuma yin aikin shi ma da jajircewa
to mun gode kwarai da gaske to na ga malama Julie na hararar mu kallon mu dai tana miki dariya to tana kara
miki tana dai so a nada tabar miki
yauwa tana kara miki adabo to sabili da aka
tilasta ya auntie Julie
yauwa to da yanzu a madadin
Hawwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.